ina zuwa kafin a fara dan Allah a saki jiki a baza capacity let's go say capacity capacity way capacity capacity say capacity capacity yay capacity capacity yay
Shigeta kai, kai da wuya, shigeta kai. Yo.